mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 40 wadda take zamanta a unguwar Zingeru Road karkashin mai shari'a Aisha Muhammad Yahaya inda wato ɗan sanda suka gurfanar da wani matashi mai suna Mustapha Abubakar mazaunin unguwar Medle wanda ake zargin sa da laifin kisan kai laifin da ya saba da sashi na 221 kunshin tuhumar ya bayyana cewar wato Mustapha Abubakar sun samu sabani da wasu matasa da suka haɗar da Halilu Shafi'u da kuma Abdullahi Hamza dukkaninsu mazauna unguwar Medle a inda kuma aka zargin cewar Mustapha Abubakar ya yanki wato Abdullahi Hamza a hannu da wata wuga mai kaifi aka kuma zargi cewar ya sokawa Halilu Shafi'u wannan wukar a ciki kuma tuni likitoci sun tabbatar da cewar Halilu Shafi'u ya riga mu gidan gaskiya yayin da wato aka karanta kunshin wannan tuhuma kotun ta yi umarni da Aminu Bulama Fage da ya fassara kunshin tuhumar kuma an fassara wa wanda ake tuhuma ya kuma ce ya fahimta ya gane abinda aka karanta sai dai ya musanta dukkan wannan zargi da ake yi masa kotun kuma ta sanya ranar 28 ga watan 10 domin a sake gabatar da shi gaban ita wannan kotun da zarar an fito da shi daga cikin kotun zan sake dawowa domin mu ji tattaunawa yanda za mu tattauna da shi mu ji martansa dangane da wannan zarge-zarge da ake yi masa Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 40.